Matumu bintu, matumu si watarana.
Soma parikini ne bata mbazwa.
Mawana bintu si watarana. Ukanzu chia nyamane iduma.
Patuma bintu, patuma si watarana. Soma parikini ne bata mbazwa. Devana iduba
Fatima bintu Fatima si watarana Tuma parikini Daba tabaswa Mawkwana bintu si watarana Kukanzuti ya devana iduba
Fatima bintu Fatima si watarana Tuma parikini Daba tabaswa Mawkwana bintu si watarana Kukanzuti ya devana Kasani ina kunya Dabuwar muna yuku kanzuchia
Fatima bintu rashinki wandaureba
Fatima bintu Fatima say watarana Soma parikini debata baswa Mawana bintu say watarana Kukanzuchia debana iduma
Fatima tino wachabambantiba So zuci ban canja ba
Fatima
na tunota kuka bai kare ba
Fatima
roshin so zuci ban warke ba
Dai tunani kamar ka ban samu ba me zai sa zuciya bata kone ba
Fatima bintu gurbin ki ban yi mai ba
Fatima bintu Fatima sai mata rana soma farki ne da ba tabbas ba
Sata kita naimi nesuka
Fatima
Zama deki dola nache sambaraka
Kumeka kisu kapata mene mbaka Zuchi achi karike na baka
Allah sariki Fatima binti ya bamba
Fatima bintu Fatima say watarana Soma pariki nida bata baswa Mawana bintu say watarana
Say what a run,
Fatima, na baiso.
zuciya da bani ido ma
azuto na dawiya na kaushi
Fatima
shukuka dole ne ina ci
Fatima
na yi rashi zai san su suci
Fatima
duka dadi zuciya ta manci
Fatima
sai da mara dole ne in kwanci
so a raina ni da kai na amince tini soyayya a rai ka sace
sai ba da wo ba
Fatima bintu Fatima sai mata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mun kwana bintu sai mata rana ko kan zuciya da ba na ido ma
Fatima bintu Fatima sai mata rana so mafarki ne da ba tabbas ba mun kwana bintu sai mata rana zuciya da bani